Su, them all are wow.
It's the Jazz, Obista on the beat.
Wagana tapu ziki, them maja sinji kidi, hajiya ta poncha zani, them musu kumu gani. Yishine, 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 tapara pasamu gani.
Me kuka.